بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما يحكى قد يتبت الله دي ساكنون من وانا الوقت أنشي قبل كراتونا للتاهنا بلوغ المرأة لا متاش باب الغسل باب ديك بياني أكن وانكا وحكم الجنوب دكما أنشن الجنوب ko mai janaba ko kuma janaba wannan kenan. Suke cewa hikimar wani na'am malamai suke cewa kaman me ake ce al-ghusl din nan kaman masdar suna ne na masdar na al-iktisar, abinda ake nufi da shi shine wankan. A shari'a kuma shine amfani da ruwa a cikin dukkan jiki ta huska keɓantacciya. Wannan kuma ya tabbata al-Qur'ani da kuma sunna da kuma ijma'i na malamai. Allah ta'ala na cewa a suratul ma'ida wa in kuntum junuban fattaharu, ko sannan a hadisai suna da yawa waɗanda suka zo suna bayanin shi wankan nan. Daga ciki manzo Allah na cewa idza jalasa baina sha'abi hal arba'i thumma jahadaha faqad wajaba al ghusl, idan namiji ya zauna tsakanin gabubuwan mace guda hudu, ma'ana hannuwanta da kahuwanta, sannan ya wahalar da ita wanka ya wajaba. Malamai sun haɗu akan cewa janaba tana sauka ga dukkan jiki ne, saboda haka ya zamanto wajibi a yi wanka danta. Hikimar yin wankan janaba kamar yadda Allah yake cewa wa in kuntum junuban fattaharu, Imam Ahmad da Abu Dawuda daga Abi Rafi'i sun rawaito cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana ya kewaye matansa gaba ɗaya a rana ɗaya, yana yin wanka wajen wannan da wajen wannan, duk wanda ya kwanta da ita sai ya wanka sannan ya tafi gaba. Yace sai na ce ya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, yau me yasa ba za ka yi wanka ɗaya ba? Sai manzo Allah ya ce masa haza azka wa atyab wa atahar, yin haka shi yahi tsarkaka, shi yahi tsabtata, shi yahi ma'ana me ake cewa zama tsabta, ko kenan. Yanzu kun ga me ake cewa hikima ta bayyana ta Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ya farlanta yin wanka bayan fitar maniyyi, kamar yadda ba a farlanta yin wanka don fitar mai bawali ba, alhali kuma duka wuri ɗaya suke hutawa, ko aka ce saboda shi bawali kamar dai azamta ce na abinda aka ci da aka abinda aka ci aka sha. Amma shi mani ma'ana wata ibara ce ta wani madda, wani abinda yake an hada shi ne daga dukkan bangarorin jiki, ta kowane bangaren jiki ne yake hutawa, ma'ana yake abin nan. Saboda haka aka farlanta yin wanka domin hutashi. Saboda haka kuke ganin ake cewa jiki yana tasirantuwa da fitowar shi, kamar yadda bai tasirantuwa da hutowar bawali da sauransu. Shi yasa ake ganin suke cewa mutum bayan mutum ya kwanta da iyalin shi, sai kaga jikin shi duk ƙarfin jikin shi sai yayi rauni. Saboda haka yin wanka da ruwan nan yana dawowa da wannan ƙarfin jikin wanda ya rasa shi a lokacin fitarsa. suka ce wannan duk yana daga cikin hukumomi. Sannan malaman likita sun bayyana cewa yin wanka bayan kwanciya yana dawowa da ƙarfin jiki. Ko barin yin wankan kuma yana sabbaba cututtuka masu girma. Saboda haka wankan wani abu ne mai amfani ƙwarai ga shi namiji da kuma mace gaba ɗaya. Wannan kenan. Wa an abi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu, daga abu sa'id al-khudri, Allah ya ƙara mishi yarda, sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam. Ala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace al-ma'u min al-ma'i ruwan da ake yin wankan janaba da su min al-ma'i daga ruwan da ya fito ne namani. Shi yasa suke cewa wannan ruwan na farko al-ma'u, ana nufin ruwan da ake wanka da shi. Shi kuma nan min al-ma'i, al-ma'i din nan ana nufin ruwan. Na biyu ana nufin maniyin da ya sauko daga jikin mutum. Saboda haka kenan ana yin wankan janaba ne sanadiyar wannan ruwa na maniyi. Allah subhanahu wa ta'ala ya ambace shi ruwa kamar yadda yake cewa khuliqa min ma'in dafiqin. Ko an halicci mutum daga ruwa, na ana nufin mani kenan, wanda yake mai tunkuɗa juna wajen fita. Wannan hadisi yana nuni akan cewa wajibcin yin wankan janaba bai kasancewa sai dai idan ruwan mani sun sauko. Kenan in basu sauko ba, babu wanka akan mutum wankan janaba, sai dai wanka wanda yake na tsafta. Kamar abinda hadisin ke nuni kenan. Tunda yace al-ma'u min al-ma'i. Wannan hadisi rawahu Muslim. Wa asluhu fil Bukhari, asalin hadisi yana cikin Bukhari. Na biyu, wannan hadisin yana nuni akan cewa wannan hukuncin ma'ana fahimtar takaitawar da aka samo na wannan cewa wa huwa al-ma'u al-awwal, ruwan farko, kamar yadda ya zo a cikin ingantaccen hadisi inda yake cewa innamal ma'u min al-ma'i. Ko wannan innama suke cewa lil hasri, kawai kenan akan yi amfani da ruwa ai wankan janaba ne idan ruwan mani ya sauko. Sai suka ce kenan wannan takaitawa yana nuna kenan babu wanka, ba a wankan janaba sai dai in mutum ya yi inzali. Ko suka ce kenan in ba a yi inzali ba, kenan babu maganar wanka. Na uku kenan zuba ruwa a kan game jiki gaba ɗaya, wannan an haɗu akan shar'ancin wannan da cuɗanyawa. Sai dai inda suka yi saɓani shin yin haka wajibi ne ko ba wajibi ba ne. Amma abinda jamhurin malamai suke a kai cewa baya wajaba cewa wai dole sai an cuttuɗa ko ina cuɗanya wannan wajibi ce. A'a, abinda ake buƙata shi ne a gama jikin gaba ɗaya da ruwa. Wasu na ganin wajibi, wasu suka ce a'a, jamhurin su abinda suke a kai cewa cuɗanyawar ba wajibi ba ne. Saboda shi cuɗanyawa ba daga cikin abin da ake ambato na wanka. Sai dai mafahimin wannan hadisin kamar ya ci karo da abinda aka faɗa, ko kuma abinda hadisin Abu Hurairan da zai zo bayan shi yake magana a kansa. Ko kuma babu wani abin da za a iya ɗaukar wannan hadisin a kai. Saboda haka sai malamai jamhur suke cewa kenan hadisin mansukh ne, kenan shafaffe ne. Ko na cewa in ba an yi inzali ba, ba a wanka. To ga hadisi nan gaba shi kuma wanda yake nuna koda ba ai injali ba matukar mutum ya kwanta tsakanin ya zauna tsakanin gabubuwan mace guda hudu ya wahalar da ita kenan koda ma bai injali ba sai yayi wanka sai suka ce kenan wannan hadisin da yake cewa alma'u min alma'i dan babu inda za a dora shi balantana a ce a hada su gaba daya kowanne ya aiki dan haka sai suka ce kenan wannan hadisin shahihi ne kuma hukuncin shahihi ne wa an abi hurairata radiyallahu anhu qala daga abi huraira da Allah ta mata gare shi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace idza jalasa baina shu'abiha al-arba'i idan namiji ya zauna tsakanin bangarorin mace guda hudu ma'ana hannayenta da kahuwanta kamar wannan kinaya ce aka yi ta kwanciya yana in yayi kwanciya da ita sun majahadaha sannan ma'ana ya wahalar da ita faqad wajaba al-ghuslu to wannan wanka ya wajaba wanka ya wajaba wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim wazada muslim muslim ya kara yace wa illam yunzil ko da ko bai inzali ba inda har ya riga ya kwanta da ita kuma ya wahalar da ita to sawa'a yayi inzali ko bai inzali ba matukar ya kwanta da ita to wanka ya wajaba ko yana kun ga wannan hadisin ya ci karo da hadisin da ya gabata ko kuma shi wancan hadisin babu inda za a iya dora shi aiki da haka sai suka ce kenan shahihi ne shi wancan hadisi yana wannan hadisin na nuna mana cewa hannayen mace da kahuwanta da zaman namiji tsakaninsu a lokacin kwanciya wannan ita ce siffar da ta yi cancanta daga cikin saffofin kwanciya da mace duk da ya halitta yin wata siffa wadda ba wannan ba matukar inda ya halitta ne mutum ya kwanta da mace sannan wannan hadisin na nuna cewa shigar mace ma'ana namiji da zaran ya shiga ga mace to wanka ya wajaba koda ko bai inzali ba shine suka ce abinda ake ni da jahadaha shine motsar da ita da zai yi wahalar da ita da zaran wannan abubuwa sun faru to shikenan sai an yi wanka dan haka abinda wannan hadisin yake magana akai ya shahi abinda aka fahimta ga hadisin Abi Sa'id ko hadisin da ya gabata dalilin kuma wannan shahewar shine abinda Imam Ahmad ya rawaito daga Ubay ibn Ka'ab Ubay ibn Ka'ab yake cewa kanu yaquluna innal ma'a min al-ma'i rukhsatun kana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam rakhasa biha fi awwal al-islam ثم امر بالاغتسال بعده ma'ana cewa wankan janaba ana yin shi ne idan ruwan mani ya sauko yace wannan sauki ne da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi sauki da wannan a farkon musulunci sannan bayan haka sai ya umarni da yin wanka bayan an yi kwanciya sawa an yi injali ko ba a yi injali ba idan wannan shike nuna kenan farkon musulunci ne aka yi wannan saukin kuma daga baya kuma sai aka abin nan din shi kenan dole dai sai an yi wankan kuma hadisi Ibn Khuzaimah da Ibn Hibban duka sun inganta shi Isma'ili yake cewa hadisi ne ingantacce akan sharadin muslim kuma abin da ke karfafa wannan hadisin shine wa in kuntum junuban fattaharu kenan kaga ba auka maganan wani inzali ko wani abin ba Imam Shafi'i ke cewa ma'ana janaba akan fadi minan ake cewa akan ba sakin kalmar janaba a hakikance da za ran an tabbatar da ayyukan ciya ko da ba ayi inzali ba yace kawai kiran wannan kalma ta janaba ta tabbata kenan kawai dole mutum yayi wanka haka ne ko wa an ummi salmata daga ummi salma anna umma sulaimin وأنا أنس شيء أن أم سلمة شيء أن أنس نكا أن أم سلمة يهوه وأن أم سلمة دق أم سلمة أن أم سليم wa an ummi salamata daga ummi salama anna umma sulaimin lalle umma sumai sulaim wa hiya imra'atu abi talha matar abu talha ce qalat tace ya rasulullah ya manzan allah inna allah la yastahi min alham shi dai allah bai jin kunya game da gaskiya dan haka ni ma yanzu bazan je kunyar tambaya ba fahal ala almar'ati alghusl idza hatamalat yanzu in mace ta yi maholki sai ta yi wanka qala na'am manzo Allah ya ce mata idza ra'atil ma'a inde da ta tashi ta ga ruwa a gabanta mace ce ta yi maholkin tana kwanciya da namiji da ta tashi kuma sai ta ga ruwa a gabanta shin za ta yi wanka manzo Allah ya tambaye ta yace mata za ta yi wanka in ta ga ruwa gabanta alama kenan an yi kwanciya da ita alhadis har zuwa ƙarshen hadisin muttafaqun alaihi bukhari da muslim saboda irin wannan abin yakan faru ga wasu mata mace tana maholkin ana kwanciya da ita kuma ta tashi ta ga gabanta alamar lalle an yi kwanciya da ita cikin maholki ne kuma shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in mace ta ga wannan yanan yana akan ta yin wankan janaba yanai duk matar da ta yi maholki a cikin barci kamar yanda namiji yake yin maholki ana nuna mata kamar dai ga tanan tana kwanciya da namiji a cikin barci kuma irin wanga wani lokaci mace na iya tashi ta ga kamar ta yi inzali to in haka ya bayyana hukuncin ta shine ta yi wanka sannan kuma irin wannan maholkin baya nuni akan cewa wai addinin mace ba cikakke bane ba ko tun da gashi yana samun mafifitan mata sahabbai abin bai zama matsala ba kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana jin wannan labari daga gare su bai umarce su su yaki wannan abin ba ko kuma dalilan sa wannan al'amari ne na dabi'a kuma galibi aka ce wannan abin yana faruwa ne ga wanda yake da ƙarfin halitta ma'ana wanda aka san ya mashawa sosai ko to shi yasa wani bi idan mai ake cewa kulawar hankali ya faku to sai wannan abin ya faru ga mutum wanda aka jarrabe shi da yawan shawa dama hankalin shi shine ke kare shi game da wani abu to wani in wannan hankalin ya gushe to sai wannan gariza tashi kuma ta abin nan ta kukuce masa kenan mace idan ta yi wanka ta yi maholki ta ga ruwa kenan ta yi wanka kenan mace tana matsayin namiji annal mara mace tana yin inzali kamar yanda namiji yake yin inzali saboda shi da ana aihuwar shi ne daga waɗannan ruwan guda biyu na namiji da mace kamar yanda Allah ya ce inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin wanda aka cuɗanya shi aka hada shi da namiji da namace sannan kuma wannan hadisi yana tabbatar mana da kunya ko na daga cikin sufofin Allah jin kunya. Ko? Wani hadisi? Akwai shi. Yana gaban na Anas ko? Ba ku da wanga, to kuna cin mishi gaban nan, ba a rasa shi. Ba a rasa shi gaban nan. Yanzu sai mu je wa Anas ko? Daga Anas radiyallahu anhu qala, yadda Allah ta tabbata a gare shi ya ce. Ko? Qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce, fil mar'ati tara fi manamiha ma yara ar-rajul, cikin sha'anin macen da take gani a cikin barcinta kamar yanda namiji yake gani, ma'ana wadda take mawalkin ana kwanciya da ita kamar yanda namiji yake mawalki yana kwanciya da mace. Ina wanga kusan ɗaya ne da na Ummu Sulaym. Allah yace taghtasilu, manzo Allah yace tayi wanka. Muttafaqun alayhi Bukhari da Muslim. Zada Muslim ya ƙara ko? Fa qala, sai tace Ummu Salama. Wa hal yakunu hadha, sai Ummu Salama tace shin wannan ko yana yiwuwa? Qala, manzo Allah yace mata na'am, yace eh. Fa min ayna yakunu shabaw, to ta ina da yake kama da uba ko uwa? Ta wannan hanya ce mun. Kenan waɗannan ruwan guda biyu da na namiji da na mace, ta nan ne ɗa ke kama da uwa ko kuma ya kama da uba. Ko? Wannan ke. Kenan wannan hadisin, irin abin da ke cikin hadisin da ya gabata na maholkin mace a cikin barci kamar namiji, irin shi ne wannan. Sannan kuma ɗa yana kama kamar ɗa namiji ko mace da ma'aifiyarsa ko ma'aifinsa, yana kasancewa ne daga ruwan ɗayansu wanda ya rigaya. Yanin ruwan da ya rigaya sai ɗan ya zamanto kama da mai shi wannan. Ko kamar yadda ya zo a cikin hadisin da Imam al-Bukhari ya rawaito, cewa amma shabuhu fil walad fa inna ar-rajula idha ghasha al-mar'ata sabaqaha ma'uhu kana shabuhu lahu, idan namiji ya kwanta da mace sai ruwan namijin ya rihe na macen sai ya kama da namijin, in kuma na macen ne ya rihe na namijin sai ɗan ko ɗiyar ta yi kama da ita. Wannan ke yau karatun yau ne da resha. Wannan ke wa ana Aisha radiyallahu anha, daga Aisha yadda Allah ta tabbata a gare ta, qalat, tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance ko yaghtasilu min arba'in, yana yin wanka dan sanadiyar abu hudu. Min aljanabati, yana yin wanka domin janaba. Wa yawmal jum'ati, yana yin wanka domin ranar juma'a. Wa min alhijamati, yana yin wanka idan yayi qaho. Qaho shine jini da ake fasawa a tace ma mutun shi. Wa min ghasilil mayyiti, da kuma in ya wanke mamaci. Rawahu Abu Dawud, Abu Dawud ya rawaito wannan hadisin, wa sahahu Ibn Khuzaimah ya rawaito shi. Illa sun ce daraja hadisin yana da rauni. Daga cikin malamai akwai wanda ya ƙarfafa hadisin. Ko? Kenan wannan hadisi na nuni akan shar'ancin yin wanka don waɗannan al'amura guda hudu. Janaba. Ko? Wankan ranar juma'a, wannan mustahabi ne a wajen jumhurin malamai. Ko? Sai kuma wanka domin ƙaho, wannan sunna ne, ba wajibi bane ba saboda wannan hadisi. Sai kuma yin wanka saboda wanke mamaci saboda hadisin Abu Huraira, cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ghassala mayyitan yace man gassala maitan fal yaghtasil, wanda ya wanke mamaci shi ma ya wanka, yadda shi ma hadisin da'ifi ne. Ko sai dai wajen wankan abin da ya shahi wankan janaba ne kawai ya zo da kaifiyar da ake yin shi. Ko amma shi wankan juma'a da sauransu shi wannan bai da wani kaifiya. Ba ki ce a'a, saboda akwai masu cewa irin wankan janaba irin shi ne ake na juma'a, a'a. Wannan kenan. Ba wajibi bane mustahabi. Hadisi sun ce yana da rauni ma. Wani Abu Huraira, mu je ko? Daga Abu Huraira radiyallahu anhu fi qissati Sumamata bin Uthalin, inda ma aslama, a cikin qissar Sumama dan Uthalin lokacin da ya musulunta. Da ya musulunta, wa amarahu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama an yaghtasila, manzo Allah ya umarce shi ya yi wanka. Yana in mutum ya musulunta, kafiri ne sai ya musulunta shi ma ana son ya yi wanka. Rawahu Abdurrazzaq wa asluhu muttafaqun alayhi. Abdurrazzaq ya rawaito hadisin, amma asalin shi hadisin Bukhari da Muslim suka rawaito shi, kuma hadisi ne ingantacce. Kenan yana daga cikin abubuwan da suke wajabtar da wanka musuluntar kafiri. Ko wanda ya ridda, musulmi ne ya yi ridda, to in ya dawo musulunta aka ce ya yi wanka. Zahirin hadisin na nuna wajibci, ko? Malamai suka ce hikima a cikin wajabtar da wanka akan kafiri, kafiri cewa baya amintuwa galibi daga janaba, ko da yaushe yana cikin janaba, ko tunda shi ba wanka yake ba domin wannan janaba. Wannan kenan. Ya isa? Ida? Ban ji ba. Saraka ta nan ko? To subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum. Na'am.